La da 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 la da 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 la da 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 la da 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 la da 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 da. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
When I am with you, there's no place I'd rather be.